Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Zubair al-Muhammadi daga nan masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake gwazaye gangar ruwa khutbar mu ta yau wannan rana mai albarka mun yi ta ne akan wajibcin bin iyaye da Allah subhanahu wata'ala ya wajibta wa bayi mun ja hankali da cewa ƴan uwa al'ummar musulmi mu sani cewa bin iyaye yana daga mafi girman wajibabban al'amuran da Allah subhanahu wata'ala ya wajibta wa bayi makai duba cikin alqur'ani mai girma zamu ji Allah subhanahu wata'ala yana faɗa wa qad rabbuka allaa ta'budu illaa iyyahu wa bil walidayni ihsana lalle Allah subhanahu wata'ala yayi hukunta malamai Ibn Abbas da Mallam Hassan al-Basri da Mallam Qatada suka ce ma'anar qada dinnan amara wa alzama wa aujaba Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ya lazumtawa bayi ya kuma wajabta musu tilas su bauta masa shi kadai Mallam Qurtubi a cikin tafsirin sa shima yace ma'anar qada dinnan al'amara Allah subhanahu bi ibadatihi wa tauhidihi Allah yayi umarni bayi su bauta masa kuma su kadaita shi da bauta sa'annan Allah subhanahu wata'ala kuma ya sanya bin iyaye ya zama abin rubanyawa daga wajibci na bin Allah subhanahu wata'ala na bautawa Allah subhanahu wata'ala da ibada da tauhidi Allah subhanahu wata'ala ya wajabta kuma wato ainihin gwaba da kyautatawa iyaye lalle Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana kyautatawa iyaye da biyayya a gare su kamar da Allah subhanahu wata'ala wato ainihin raba godiyarsa da godiyar iyaye kamar yadda ya raba wajabcin bin sa da bautarsa da wajabcin bi da kyautatawa iyaye Allah subhanahu wata'ala ga mana cikin alqur'ani anishkurli waliwalidayka ilayyal masir cewa lallai ka gode min to kuma ka gode wa iyayenka kuma to lallai zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala yana umarni da a gode masa a gode wa iyaye lallai wajabci da tilas na bin iyaye ya zama wajibi muna kira ga al'umma si aiki da an fadi na Allah subhanahu wata'ala su iyaye kowa da kowa komai girman ka wajibcin bin iyaye yana kanka wani yanzu shi ma yana ganin ya tara jikoki sai rika ganin shi za a bi a ko shekara ka dubu mahaifiyar ka shekara ta 1000 to wajibi ne ka bita ka kyautata mata kai ma su iyayenka su bi ka sannan wani daga a cikin hadisin Bukhari da daga Abdullahi dan Umar wato ainihin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul amali ahabbu ila Allahi abda wajalla ya rasulullahi wani aiki ne ifi soyuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ifi sansa Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha abinda Allah subhanahu wata'ala ya fi so ga bayi a cikin aiki shine sallah akan lokacin ta sai yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan me sai yace masa summa birrul walidaini daga sallah akan lokacin ta sai bin iyaye a kyautata musu a bi su a biya musu dukkanin ainihin bukatocin su a yi musu biyayya ma damar bata saba Allah subhanahu wata'ala ba tayi maka dadi bace ma dadi ban dibi saba wa Allah subhanahu wata'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wajibi ne a bi iyaye sa'annan yana daga wajibci na wato ainihin bin iyaye a kyautata musu a biya musu bukatun su a mutunta su a girmama su a kaddara su a ji maganar su kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya horewa bayi ya zama wajibi su dau nauyin iyayensa shi yasa Allah ya ce wa bil walidain ihsana abu da aka bar kofar dukkan kofofi na kyautatawa to ya wajaba ga bayi su wato ainihin kyautata iyayensa sannan mun ja cewar fadin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake neman yardar Allah to ya nemi yarda a gurin iyayensa mun yi togaciya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ridallahi fi ridal walidain yardar Allah dai tana cikin yardar iyaye in dai kai abinda ka yarda da iyayenka to lalle Allah subhanahu wataala ma zai yarda da kai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasuqtuhu fi suqtihima fushin Allah subhanahu wata'ala ga ba wato yana cikin fushin bayi ga iyayensu ma to ainihin fushin iyaye ga ƴaƴansu to kaga lai wanda yake neman yardar Allah subhanahu wata'ala ya bi iyayensa wanda yake nema ya kaucewa fushin Allah subhanahu wata'ala to ya kaucewa fushin iyayensa sa'annan mun sake ja mun fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi shi ma mai dan mai tsayi da yake cewa laisa baina aqil walidayhi wa baina an-nar illa al-maut wato ainan mun yi jan hankali bayan mun fadi falalar bin su dinnan da wajibcin bin su da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa bayi mun kuma fadi falalar bin su wanda shine samun yarda Allah to kuma muna fada wa al'umma cewa su sani saba wa iyaye kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fadi sakamakon mai saba wa iyaye inda yace babu wani abu tsakanin mai saba wa iyayensa mai musguna musu da shi ba wani shamaki tsakaninsa da wuta sai mutuwa kurum ma'ana da ya mutu wuta direct zai tafi dan haka mun kira ga al'ummar musulmi su bi iyayensu wanda da yake neman yarda Allah ibi iyaye wanda yake neman ya ije fushin ubangiji daga kansa ije fushin iyayensa daga kansa wanda duk yake so isa mu aljanna to ibi iyayensa.